أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Today is the feast of Ramadan, the year 1437 after the Hijra of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the day corresponding to the 10th of June 2016. Today Allah is informing us that He knows better those who have gone astray, and He knows better those who have received guidance. This verse is very important in that it will redefine human behavior towards another human being. It's Allah who knows who is on exactly the straight path of those who have deviated from Him in the hidden. But what is obvious, that one is plain to everybody. That's why we have to understand the difference between Muslim and Mu'min, if the two words come together. A Muslim is one who apparently has submitted himself to Islam. That is a Muslim. And a mu'min, who is the faithful, is the one who truly in his heart believes in all what Islam entails. It means somebody can be a Muslim, but truly in his heart, he doesn't have faith. And also, somebody can be a mu'min, he has faith, but outwardly he is not presenting he's hiding his faith. Somebody can be faithful, believe in Allah, the Prophet, and everything in his heart, but outwardly he cannot confess. So in Islam, when somebody says he's a Muslim, we treat him as such, irrespective of what he harbors in his heart. We treat him as a Muslim, without trying to know what is in his heart. Allah knows that, and Allah is going to recompense him or going to reward him according to his intention. We don't look into the heart of people. Likewise, somebody can be mu'min, have faith, but will not confess among Muslims. Even though he has faith, he believes in Allah, the last Prophet, and everything, because he didn't confess, he's not a Muslim. And he will be treated as a non-Muslim, because the religion of Islam is based on what is apparent. It's a judgment based on what is apparent, not what is hidden. So you can have faith and you will not be treated as Muslim if you don't confess to Muslims that you are a Muslim. You can have no faith and be treated as a Muslim if you confess to Muslims you have faith, even if you don't have. This has to do with the outward law, Sharia, of Islam. But on the day of judgment, Allah will judge people according to their faith and their deeds. That's why, if you see somebody on the wrong path, try to call him in a best way to the righteousness. And if you see somebody doing righteousness, does not mean he's going to end up in paradise. The Prophet ﷺ said, a man can do all the good things until when it becomes the length of an arm for him to enter paradise, then his book will overpower him. That is, what is decreed on him will overpower him, and he will do the works of those who will enter hell, and he will end up in hell. Likewise, somebody will be doing good or bad things until when it is just about an arm's length to enter hell, then he will do the works of those who will do righteous deeds, and Allah will forgive him and put him in Jannah. So what this ayah calls Muslims to do is to be humble. Yes, there are many people astray, but we should be very careful on how we address them. We should be nice in what we call. We call with husna, with the best way to call people without judging on people. You cannot judge somebody of paradise or of hell on earth. This is not your job to do it. It is Allah's job to do it on the day of judgment. All what you do is to show people this way leads to paradise. This way leads to hell. But you don't know among the people now who is going to hell, and you don't know who is going to the paradise. Except, the exception is except those from which specifically the Prophet ﷺ has mentioned by name that they are part of, they are going to paradise. You cannot say that on any other human being. Only Allah knows. So this ayah is supposed to make us humble and to be more fearful of what we do, and to treat people with just and equality, and to respect human beings, and to respect the feelings of human beings when we are preaching. Because you, the preacher, you don't know how you are going to end. The one you are preaching to, you don't know how he's going to end. So when we preach, please, let's preach with the best way to attract people to the beauty of this religion. And you always pray to God to support your faith, that you end well. This is a very good prayer. In fact, the Quran came, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. You always ask God, pray to God that He will not deviate your heart from the truth. It's very important. May Allah guide us to the straight path.
Amen.
And the next verse will talk about whatever you do, the mere mention of God, Allah, is a big worship which Allah loves so much. And that Allah is trying to introduce a new topic in which that when His name is mentioned is something which Allah likes. So Allah is trying to revoke the argument against polytheists, pagans, who don't want Allah's name to be mentioned when we are sacrificing or slaughtering animals. They think one is either trivial or not needed or not important because Allah's name is mentioned. So Allah will come with arguments and verses to show the importance of mentioning Allah in anything we do, which is very important. May Allah guide us to the straight path. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Allah ya kawo mu 4 ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ranar da ke daidai da 10 ga watan Jun shekara 2016. To yau Allah na gaya mana, inna rabbaka huwa ahlamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. wato inna rabbaka lalle fa ubangijinka huwa a'lam yafi kowa sani ai alim shine wato masani man ya dallu wanda yake karkacewa har sabilihi daga hanyar shi wa huwa alamu bil muftarin kuma Allah yafi kowa sani da wanda suka shiru fa yujazi kullan minhum sai Allah ya saka ma kowa daga cikin su to wannan aya abinda take kokarin nuna mana shine kullum mu saka tawadi'i a cikin al'amarin mu da muke duk yanda ka ga yanda mutane suka karkace duk nisan karkatan su baka san yanda za su kare ba kuma duk yanda ka ga mutane akan hanya kan manhaj duk yanda suke rike da shi baka san yanda za su kare ba Allah kadai ya san wanda ke facewa daga hanyar shi kuma Allah kadai ya san wanda ke tsayawa akan siratal mustaqim to nan akwai bambancin musulunci da imani da mu'min musulmi shine wanda ya kalmar shahada ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan musulmi ne in yi ta a bayyane mutane su kaji aka ba da shaida shine musulmi to amma shin yayi imani da cewa in la ilaha illa allah ya imanin da cewa muhammadar rasulullah wannan imanin da gaskiya a zuciyar shi dayan biyu zai yi to kaga zama muslim mu'min zai iya zama a'a ya zama muslim munafiq munafiki amma dai duk musulmai ne ake kira su hukuncen musulunci duk ya hau kansu su biyu zai yi kuma a samu mutum yana da imani cikakken imani amma kuma bai yi ikirari ba a gaban mutane kun ga wannan mumini ne amma ne ya kutumu imanin yana koyi imanin shi to wannan ba musulmi bane a zahiri za mu mishi mu'amalan me kafiri za a mai ba za a aure mishi da diya ba za a ci yankan shi ba ba za a yi domin kafiri ne har yanzu tunda bai bayyana musuluncin shi ba amma a cikin Allah ya san mumuni ne to wanda kuma bai kirari ba shine kafiri to musulunci kullun zahiri yake zahiri in mutum ya ce shi musulmi ne ya kirari la ilaha illallah ba ma binciken zuciyar shi in mutum kuma ya ce shi kafiri ne ya ki nuna musuluncin shi yana nan kafirin ki ba mu duban imanin shi to amma me a ranar tashin kiyama Allah in zai zo ya ma mutane hisabi shi Allah ya san mumini kuma ya san kafiri shi yasa kenan yanda muke abubuwa da wa'anda suke da sabani da mu rabu da mu yi shi da takatsantsan domin baka san makoman mutane ba wa'anda aka san makoman su sune wanda nassi yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane dan aljanna ne wane dan aljanna ne akwai ta nan manzon Allah yana bayan nama sahabbai irin sifofin wanda suke shiga aljanna ba hisabi 70,000 min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisab sai wani ukasha ya tambaya annabi ya roki Allah ya sa shi cikin su sai ce kana cikin su sai wani ya tashi ya ce ai ukasha ya riga ka to shi kun ga shi dan menene nabiyun da ya tambaya fa ilimi na wurin wa wuri na wurin Allah kun ga ukasha ya sauri ya nika ga alheri ya gaggawa kun ga me ya samu aljanna ya sa badaru bil amal fitan ku gaggawa da kaji aikin alheri ku yi gaggawa ku yi aikin alheri kafin fitina ta zo ba ka iya yin shi kana gani ba ka iya yi ba a jira to Allah kadai ya san makoman mutane Allah shi kadai ya sani duk yadda ka ga mutum ya karkace ba ka san da zai kare ba duk yadda ka ga mutum kuma yana kan gaskiya ba ka san da zai kare ba ilimi na wurin wa yana wurin Allah saboda haka ashe dole a yi tawadu'i ayi tawadu'i kwarai da gaske game da al'amarin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai yi aikin ɗan mutanen aljanna sai ya rage zira'i daya ya shiga aljanna wato da shi da mutuwa saura zira'i daya sai kuma zai yi aikin ɗan wuta ya shiga wuta domin littafin shi ya riga ya shi haka nan kuma ɗan wuta wani yana aikin ɗan wuta amma littafin shi ya rinjaye suna ya rage zira'i ɗaya shiga wuta sai Allah mai da shi aljanna domin Allah ya rubuta ɗan aljanna ne ashe kun ga kenan mutum dole yakan anda kanshi gaban ubangiji shi shi yasa kullun ake son mutum ya karu roƙon Allah ya muqallibal qulub sabbir qalbi wa sabbir qulubuna ala al-iman rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah kaka kakata da dukatanmu daga imani domin zukata suna hannun Allah yana juya su yanda yake so ma'ana kenan mumuni ya zama mutawadi yana tawadi da kankan da kanshi game da abin da yake kira mutane bil husna ta hanyar laluma da kuma lurarwa ba ya musu tsiya ba ya wofantar da su ya musu dariya domin wannan da kake wa dariya baka sani ba shi zai kare cikin gaskiya kai da kake mai dariya kuma kai ne illittafi ya canja sai ka zama kai ne cikin wuta wa iyazu billahi ashe wa'azi dole ya canja ba sufriya wato izgili da mutum dariya da mutum wulakantar mutum wato nuna mishi shi ma jahili ne ba a nunawa kuma wanda ya nuna ma wani jahili ne kusan wani abu sai Allah ya nuna ma jama'a duka cewa shi ne jahili sai Allah ya nuna miki kowaye shi yasa in za a yi wa'azi a yi shi a hankali sannan kuma wannan ya ba da raddi ga wa'yansu da suke cutar jama'a ba mabiya za a nuna muku mutum wannan salihi ne ai su ne na kusa da Allah har a zo ana miki abubuwan da bai kamata ya yi dan adam ba ana neman albarka a hannun shi ana neman kusantan Allah ta hannun shi to shi waye ga muku shi yana kusa da Allah waye ga muku ba yana cikin wayannan ba kun ga alamun zahiri yana aikin kware ba ku san yanda zai kare ba wai har akai a ce za a sayar ma mutum makulli na aljanna ya shiga za a bashi a sai yake za a baka kyauta za a iya kwacewa kuma makullin aljanna waye zai baka makullin aljanna da shi kanshi bai san masir bai san karshen shi ba Allah kaɗai san karshen mu saboda kullun kun roƙon Allah mu yin roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu akan wannan imani kuma ya dauki ranmu akan wannan imani kuma ya samu aljanna haka za a yi ta yi har Allah ya dauki rai amma ba ran da za ka ce gashi kai kafira Allah shirye da mu to lamma shi ce lamma na hatu ala an ittiba'il mudallin wa adhada hujjatahum fi muhamasamati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa athbata annahu alhaq wa la mubaddila li kalimatihi fa amara almu'minina bi ittiba'iha wa khassa minha bizikr aklama zibha wa ma yuqalu 'inda adh-dhabh to lokacin da Allah ya hana min ittiba'il mudallin daga bin fatattu a can ya nuna mafi yawan mutane in ka bi su za ka bace so ya haƙƙi hana mutane su bi fatattu shi yasa in kana yin addini kuma ga nasi ya zo da shi kana yin shi sai ka kuma mutane da yawa ba sa yi kai ba ruwanka ka riƙe abin da ka sani domin ka ce ka bi mutane za su ɓatar da kai daga me daga hanyar Allah to da Allah ya hana kuma Allah ya wato rushe hujjojin masu mukhasama wato masu jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da gaskiya kuma ya nuna shi gaskiyan nan ta littafin nan ba ta canjawa kalmar Allah ba ta canjawa to sai umarni mu'minai da su bi littafin Allah kuma a wurin bin littafin Allah sai ya zo ya kebe da zikiri wato da ambato cin naman cin yanka da kuma abinda ake faɗa lokacin da za a yi yanka faƙala fakulu
fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi muminin
to sai Allah ce fakulu mimma zukira smullahi alaihi saboda haka tunda yanzu abu mu ce ku kubi littafi saboda ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi ai zubiha alasmihi abin da aka yanka a kan sunan Allah kafin yanka ce bismillahi Allahu akbar in kuntum bi ayatihi mu'minin, in kun kasance da ayoyin Allah kuna imani, wato ku ci abin da aka yanka da sunan Allah. Kun ga Ubangiji yanzu ya fara ba mu umurnin abin da zamu yi, umurnin cewa in an yanka abu da sunan Allah ku ci, wato sai wannan ya nuna kenan akwai wasu shedannu da suna hana mutane cin abu da aka yanka da sunan Allah. Saboda haka ku ci, kada ku lura da abin nan da suke cewa wayannan shedannu ka ku ci abin da aka sa sunan Allah. Kuma kun sani nan
an ga wata mara ga mai musulunta mace
me take ji? To musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na karshen su Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Abdullah. Muna so ki kalmar shahada, ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. To yanzu kin bada shaida babin bauta da gaskiya sai Allah, kuma cewa Muhammad manzon shi ne. Me sunan ki? Sunanta me?
Zira.
To wani suna kike so? Saratu. Ta yake, alhamdulillah. Kina da miji? To Allah ya baki miji na gari. Ga wannan tumata. To fakulu mimma zikra smullahi alayhi, ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan shi, in kuntum bi ayatihi mu'minin, in kuka sace da ayoyin Allah mu'minai ne. Wato ya nuna kenan kamar yadda kuma ayoyi za su zo su baya daga baya, suna ma mutane wato waswasin cewa kada su ci abinda aka sa da sunan Allah. A yanzu a cikin musulmi ma akwai wani abu da bokaye suke yi, wato in za a yi maka wani aiki na bokanci ko wani abu, sai a yi kokarin cewa a kun aka ambaci sunan Allah, in ambaci sunan Allah to abun fa ba zai yi ba. Saboda haka in musulun za a yanka da sunan aljani za a yanka, in menene za a yi, kada ka kawo maganan Allah cikin wannan al'amari. Wannan ba wani abu ne, wa'ayin shedanu ne kawai. Fakulu mimma zikra smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Mu'mini bai shakkan abinda aka yanka da sunan Allah zai zo daga baya. Tun yanzu ana irshadi za a zo a wajabta, Allah shirye da mu.
Wa ma lakum alla takulu mimma zikra smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma dhuhirtum وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
To sai Allah ya ce wa ma'alaikum Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi wa ma'alaikum, me gare ku cewa ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah kan shi ba, ta'kidun li ibahati ma zubiha lismillahi min adh-dhabaih, wannan ara wato tabbatar da cin abinda aka yanka da sunan Allah ne wanda aya ta wuce gaba. Me yasa ba ku ci? Wa qad fassala lakum bil bina'i lil fa'il, ay bayyana Allahu walil maf'uli fil fi'lain wa qad fassala shine al fa'il, wato Allah ne ya rarrabe ya bayyana muku abinda yake an haramta muku. Me yasa ba za ku ci abinda aka kira sunan Allah akan shi ba, alhali Allah ya bayyana muku abinda yake haramu, shine bina'il lil maf'ul wa lil fa'il kenan. Walil maf'ul, me yasa ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan shi ba, wa qad fussila lakum, alhali an bayyana muku. Waye bayyana? Allah ne, amma nan ba a ce Allah ba, yace fil maf'ulain ko fil fi'lain lakum ma harrama alaykum, ko wancan ma harrama alaykum fil aya, وتحرمت عليكم الميت في المعيدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره من يسا باقوة أبن داكا متسونا الله كنشي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الحالي ألا يا مكو بياني دكي 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 ما حرم عليكم أبن دي حرم تا أكاوكو إلا ما اضطررتم إليه سيدي أبن دي زمال لورا تاج توراكو دكو يكوشيشي فهو منه إليه منه فهو أيضا حلال لكم إلا لورا تتورا كتن أبو تيازم حلال لك حالة الضرورة لو كتن للورا والمعنى لا معنى لكم من أكل ما ذكر وقد بيّن لكم المحرم أكله وتباب لي فينك شعب داك أنبتا سونا الله كنشي الحالي ألا يبين مك أبن دي حرم تامك تنشي وهذا ليس منه kuma cewa abinda aka ambaci Allah bai cikin abubuwan da aka haramta domin da Allah ya haramta harimat alaikumul maitatu waddamu lahumul khanzir wa ma uhilla li ghayrillahi bai hada da sunan kayan abubuwan da Allah ya ce in an sa sunan shi kakkuce ba to tunda haka Allah bai yi ba ya za a yi kuce ba za ku ci shi ba wannan aya tana kunshe da fiqhu domin nan abinda Allah ke nunawa yana inkarin masu hana a ci abinda aka yanka da sunan Allah yana hanawa yana ba su hujja masu hana a ci abinda aka yanka da sunan Allah suna ganin kaman bai halatta ba haramun ne sai Allah ke ba su hujja me radin da Allah ke ba su yace me yasa ba za ku ci abin da aka yanka da sunan Allah alhali ubangijin ya bayyana muku duka abin da yake haram kuma shi wannan din nan cewa an yanka da sunan Allah bai cikin abubuwan nan da aka ce haram to me yasa kuma za ku ci haram ne sai ka fahimta daga nan wato haramun sai Allah ya faɗa wannan haram ne wannan haram ne wannan haram ne wannan haram ne in Allah ya shiru menene abu halal masqut anhu halal inda Allah ya shuru abu halal wato Allah ne ke haramtawa shi ke halaltawa to duk abin da yake masqut anhu Allah ya shuru to halal ne to sannan kuma sai Allah zai ce ya haramta sai kuma lalura ta zo sai Allah ya ce na baka a halin lalura ka wannan abun halin lalura ya zama halal amma ad-darura tuqaddar bi qadriha za a duba lalura a gani ka tsaya iyakan lalura matsalan in kana jin yunwa ya zama dole sai ka ci alade dole sai ka kaddara zan ci aladen nan kana neman halal bai kuma kai da shikenan ka fara kiwon aladai ba shikenan ne zan fara cin alade a'a zan ci alade iyakan zan nemi halal iyakan zuwa halal wato ad-darura tuqaddar bi qadariha wannan muhimmi ne shi yasa duk halin da muka shiga malamai ana cewa lalura 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 to iyakan lalurar iyakan wato kafin mu samu halal ne ba kuma shi zai hana neman halal ba domin mun yadda mun zauna akan hal'a akan haramun da yake lalura ta halatta shi ba tare da kuma kokarin samun halal inda shari'a ta yadda da shi ba to muna cin haramun to wa inna kaseeran laydilluna da yawa bidamma ko annas da yawa sukan fatar da mutane wa bil fathi ko yadilluna wato sukan fashe bi ahwa'ihim tare da son zuciyarsu bima ta hawa wa anfusuhum da abinda zukarnin su ke so min tahlilil maitati na halatta mushe wa ghayriha da sauran abubuwa بغير علم بطالة علم ما يعتمدون وان تسكت وقال عكس في ذلك اولا وقاتوا إن ربك هو عالم بالمعتدين لله وبجيز قشيني ما في ثاني بالمعتدين ده ما سكيت الحد المتجاوزين الحلال إلى الحرام ما سألك حلال سكوما حرام وانا هيا دي تساكن هنا من الشواء دو أبن دا أكا حرام تا نسيني أبن دا كبا نسي بني تو زي يزما حرام دكيات in qiyas qat'i wato qiyasi ne wanda aka yanke sun yi kama yankewa na malamai in ba a yanke ba to bai zama haram kuma wanda yace haramun ne ya zama kaman wayannan mushrikai kuma alaikum la ta'kuluna mimma zikrasmullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tarattum ilayhi wa inna katiran la yadilluna bi ahwa'ihim bighayri ilm kana fatar da mutane da ilimi abu kawai kace haram malik in an tambaye shi abu in yayi kiyasi in kiyasi ne yaga yayi kama da haram sai yace akrahu walakin laysa bi haram domin harshen shi na tsoro a gaban Allah ranar tashin kiyama yace na ce ma mutane abu haram ne Allah kai baka ce ba to ai malaman mu ne yanzu komai haram boko ma haram ne to ina aka ambata cewa boko haram ne da zaka haramta shi baka tsoron ka je gaban Allah gobe ka ce ma Allah na haramta musu yin karatun boko ina Allah yace an haramta shine Allah ke tambaya nan wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tarattum ilayhi inani Allah ya bayyana daki 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 yace akwai wani ilimi sunan shi boko akul kada ku yi shi to in bai ce ba kenan boko halal ne to balle wani abu ne halatta boko ba ma wannan ya halatta boko ba Allah da yace iqra iqra bismi rabbika alladhi khalaq da sunan ubangijinka kai karatu wannan karatu da aka ce kai umurni ne wannan umurni kullun an baka umurni sai an gaya maka me zaka yi a umurnin ko ko yana da me maf'ulun bihi ina ce iqra alkitab ka karanta ne na baka littafin da zaka karanta to nan ya sai zo mutlaq sakake iqra ba a ce kitab ba ba a ce watlu kaza ba ikra kawai yazo maftuh mutlaq to irin wannan kai baka da iko ka kayyade shi abu Allah ya sake shi kai kuma ka zo ka kayyade shi a baka da iko saboda haka ku karanta me komai ya zama a kowane fanni akwai wanda ya kware a wannan fanni fardu bil kifaya nakan ba mutane misali yanzu ka je America ko Israel din nan ka tambaye su ina neman professor professor nake nema na ilimin sauro yanzu a nuna maka su professor ne ya san sauraye iri iri amma bari mu fara da wannan masallaci ina professor da ya san sauro Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah bai jin kunya ba da misali yayi sauran nan ne fa dan ya zama misali gare mu afala yanzuruna ila al-ibli kayfa ne khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa dan ku duba ku gani duk abinda Allah ya halitta yayi shi da hikima dan a karanta shi a sani kun ga ko da muna da professors din sauro wannan anopheles mosquitoes da yake kawo mana malaria da kuntuni sun gane maganin shi sauro Allah na azabta mu da sauro yana kashe yaran mu na mutuwa mata na zubar da ciki dan sauro malaria amma mun ki karatu musulunci shine karatu kuma karatu komai karanta komai ba a bar komai ba Allah duk abin da yayi aya ce da misali ya kamata kowane al'umma ya zama akwai mai wannan karatu wannan fanni ba wani abu haramun sai abinda Allah ya fito da shi kuru kuru daki daki mufassal yace wannan haramun ne shine haramun duk abinda Allah bai bayyana shi ba daki daki ya bude shi to baka da ikon ka ce haramun ne da mabawuya mutane da ya nashi san kiyasi sai ya ce haram abin da yake zuwa mun anan amma daga ba za mu yi bayanin shi insha Allah shine yanda suke cewa interest na banki haramun ne in ka tambaye su ya kai zama haram sai su ce kiyasi muka yi me yasa kiyasi ina ga muku hujja me yasa kiyasi to min ai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna amfani da zinari da azurfa a kudi To yanzu kuma tunda ba amfani da zinari da azurfa a kudi sai muka samu wani sabon kudi wanda ake amfani da shi saboda ka duk abin da ya shafi zinari da azurfa ya shafi shi ma wannan kudin saboda haka mun yi kiyasi mun dauko harancin riba az-zahab wal-fidda mun dada ita akan fulus saboda haka haram ne shi ma shine hujja ba wata hujja to waye koya maka wannan kiyasi domin fulus din nan akwai shi tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai shi Abu Dharr yana Sham tare da Muawiya yake cewa wallazina yakununa adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim wannan aya ta ce kada ka rike zinari da azurfa ya kwana in kana da zinari da azurfa yau dinnan ka kashe su kakka bar ya kwana in ya kwana kana masu yin taskar zinari da azurfa kuma ran takin kiyama za mai da shi wuta a kona ka da shi hankalin Muawiya ya tashi Abu Dharr wannan ayar da kake karantawa an saukar da ita ne a Yahudu Nasara ba saukar da ita kan musulmi ba yace a'a hadda musulmi zaka ci to a kai aika shurin Usman bin Affan a Madina khalifa a gaban sahabbai aka mishi lajina Abu Dharr yazo wannan ayar da kake fada an saukar da ita ne akan Yahudu da Nasara wanda suke cin ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah sai ce a'a hadda musulmi saboda haka mutum bai halatta ya bar zinari da azurfa a gidan shi su kwana sai dai ya kashe su Uthman bin Affan da sahabbai suka ce a'a mu ba mu ji wannan fikihin ba kuma ba wannan ta'awilin muka sani ba kuma ya saba mu na mu dukkan mu ijma'in mu saboda haka yana daga cikin sababin da aka ce to kai tunda dai shi kuma yace shi iyakan fahimtar shi ne kuma shi ne mazhabin shi sai sahabbai suka ce to bari dama in ka kawo nazariya sai ayi practical ko a gwada a gani shin nazariyar ka tayi daidai suka ce a dauko cikin rabon shi na baitul mal a bashi za ka dauko zinari da azurfa 17 naka rabo gashi ingo sai ya tafi yana da jariya yarinya baiwa ya ce ingo wannan kuɗi rabona ne na baitul mal ki je kasuwa ki sayo muna duk abin da muke bukata kashi ɗaya gaba ɗaya kakaf mu kashe su yarinya ta je kasuwa ta saye ta saya ta saya ta saya kuɗi ya rage ta dawo Abu Dharr na sai muna duk abin da muke bukata amma ga kuɗi ya rage guda 7 sai ce to ki koma kasuwa ki canja wannan zinari da azurfa a baki fulus wato kudin da ba zinari da azurfa ba ki dawo dan mu aje dan gobe wai sahabin da ke mugun tsanani game da zinari da azurfa shi kanshi ya ce in ka mai da su fulus ba komai ka aje to waye gaya muku sannan aka zo aka bi a immatul fuqaha Ahmad Malik Abu Hanifa Shafi'i dukansu da Malik suka ce ba a kiyasin zinari da azurfa da fulus to wa'annan malaman ina suka samu wannan ilimi ina suka samu ilimi wannan ku gode wa malam arabiyatul alam al-islami malamai sun taru irin wannan hujja ya kawo musu da suke kokarin su ce interest riba ne ba wai a koye yi shi ba ko ku daliban ku haka a'a a majalisin malaman duniya domin shi ya karanta fiqihu duka imma sun ce ba a kiyasi da fulus Shafi'i nassi ya faɗa nassi cewa wannan fulus din urudu tijara ne kaman kaya ne kaman atamfa ne kaman masara, kaman abubuwa ne wanda yake a kayan tijara. Ahmad bin Hanbal shi ma yace la riba fi fulus, babu. Malik ma yace la riba fi fulus, amma an ce in za a canja fulus da filsain, Malik yace akrahu, ina karhanta shi, amma walaysa bi haram, ina karhanta shi domin yayi surar shi tayi kama da ta ne ta riba, amma ba haram bane domin ba kayan riba ne ake yin wannan ba. To yaushe zama haram? Za su tashi gobe Allah, gaban Allah su gaya ma waye Allah ya haramta abu? Sai ta kawo hujjoji da babu. To kun ga abin da muka gane, wannan fatna Allah ne. Wato Egypt wata ƙasanta ake kira Faba, tana hannun Isra'il. Isra'il ta kwace ba Egypt ƙasa Faba. Sai suka kai wa Isra'il hari ranar da suke bukinsu na addini. Sojojin Misra suka tsallaka su kwato ƙasarsu, ba wai su shiga Isra'il ba fa, ƙasarsu za su kwato. Sai tura suka da hadari da America da Faransa da Ingila da jiragen sama, suka shiga wato ɓangaren Isra'il, suka taya ta yaƙi na kashe sojojin Egypt kai tsaye, ba wani abunan kwana na aka rinjaye sojojin Egypt, aka kashe musu soja, aka ce duk sojin da ya tsallake wannan bai dawo ba. Sai Faisal, King Faisal na Saudi Arabia, ne take ji Hausa ko Turanci? Hausa. To Musulunci shi ne imani da Allah da manzannin shi duka, da manzannin shi duka na ƙarshen su Muhammad bin Abdullah. Muna so kai kalmar shahada, ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. To kai ba da shaidan ba an bauta da gaskiya sai Allah Muhammad manzon shi ne. Me sunanka? Suna Leja. Ok, to wane suna kake so? Muhammad. To ka zaɓe babban suna. To ga taimakon bayan Allah, ina da tafan ko? Alhamdulillah. Hada shi da yan kwamiti, ina fata suna zuwa ne. To Sarki Faisal ya ce America ina baki mai, Ingila ina baki mai, kuma akan sauƙaƙe muku wannan. Sannan haka tsakar rana ku zo ku bi maƙiyanmu ku taimaka musu. Sai ya ce to mu ma za mu yi amfani da makaminmu na mai, za mu hana ku mai, sai tsinke mai. 1973 aka yaƙi, sai Faisal yayi oil embargo, tura suka wahala lokacin sanyi, kuma Allah wannan shekarar ta yi sanyi, suka wahala. Sai turawan suka rantse suka ce man nan sai ya zo ya fi, wato sai ruwa ya zo ya fi man nan arha, sai ruwa ya zo ya fi man nan arha. Ashe akwai wani ƙauyen Balarabe a cikin desert zai iya taɓa rayuwar turawa? Abinda suka yi na farko sai suka aiko mishi kanin shi li'ab, kanin shi li'ab ya zo ya kashe shi. Da ya kashe Faisal, sai tura suka ce yanzu za su dinga ba za su yadda ba, suna sayan mai kullum kullum, za su yi rami su rinka tara mai reserve wanda za a yi wata shida ma, ko da ya yanke kafin su je su warware hanya. Mun san ma'ana suke su je su warware hanya, akwai reserve. To wannan reserve din nan da za su yi, ma'anan shi yanzu za su rinka ɗebo mai kawai kai tsaye zuwa America, suna tara shi. To wannan man nan kun ga ya fita daga mai ya koma dala, ko ba haka ba? Ya fita daga mai ya koma dala. To ai mun kwace musu man su, to kuma za su kwace mu na me? Za su kwace mu na dalanmu. Sai 1975 sai aka ce a yi Islamic Development Bank.
banki tun 1945 yake cikin Saudi Arabia da aka gane mai ta bankuna suke sayar da mai suna samun kudin su tun 1945 1975 aka yi Islamic Development Bank karkashin Sarki Fahad Islamic Development Bank ya tara malaman duniya a Makka 1976 ku zo a yi meeting menene matsalar shine interest da ake samu a banki haram ne riba interest da ake samu riba ne malaman duniya banda malam da wani bamisire da wani dan Syria su uku kadai suka ce wani irin riba in ka ba banki banki kudin nan dauka yake ya kai ayi fatauci banki kaiwa yake ayi fatauci ba wai yana bayarwa bane dan taimako in kana ciwon zuciya ko matarka za ta haihu baka da kudin ayi mata operation ba wani bank manager nan zai je baka kudi wai zuciya kana ciwo yace ah ya zan baka kudi ka je ka mutu ko kudin mutane fa ba maganan taimako bane magana investment ne istismar banki kawai yana bada kudi inda za a juya kudin saboda haka manager in yaga kai ba za ka iya juya kudin ka dawo da shi ba ma ba zai baka ba farko ma ba zai baka ba to ya za irin wannan mu'amala a dauki kudin ka a je a juya a yi kudi sai kai kuma baka da rabo a ciki don ka samu rabo haram to abinda kuke suke so ni ina ummul qura da naga wannan mitinin ashe a jami'a ta ummul qura aka yi shi 1976 muka karanta muka gani shikenan zaka iya fahimta wato matsalar riba bata shafi duniya musulmi ba ba wanda ya damu da ita sai 1976 aka tara malamai sannan ta shigo muna alamul islami cewa banki cinikin da suke yi fataucin da suke yi in ya dawo maka kai kai wanda aka dawo maka ya zama haram da aka yi mitin mafi yawan rijiya malamai suka ce haram ne aka buga aka faɗa duniya ta ji sai sarkin ya fito ya ce to Saudi Arabia tunda tana aiki da shari'ar musulunci kuma ga malamai sun yi ce haram ne ba faɗi kuma minority wanda suka ce ba haram bane ba saboda haka ita Saudi Arabia in ta sayar da manta wato a'a in ta sayar da mai kudin sayar man ne kadai za ta karbo uwar kudi kawai za ta karbo alhali America in America ta sayi kayan ka shigo da kayan cikin kasar kudin da za ta baka ita fa za ta baka kudi sai ta ce kudin nan sai na ajiye su a kasata sun yi wata shida kudin ka ne fa sai sun yi wata shida su nuna a jijjiya a yi aiki sai kuma a baka kudin ka da kai ma ribar aikin da aka yi alal aqal sun samu ma mutanen su ne za a baka ribar kai ma saboda haka Saudi Arabia ya kamata ta karbi kudin manta da kuma interest inda kudin man zai tara sannan kudin nan biliyoyin kudi ne biliyoyi sai suka zo sarki da kanshi a nan sun yace a'a haram ne saboda haka mu kawai capital zamu karba shine malam yace da wannan kudin suke taimakawa Isra'ila suke yakin ku sai sa wani babban malamin su yanzu nan Salih bin Umayyah babban su wutana naje wurin shi yace Abu Karajulun Aqil mahaifinka mutum ne mai hankali to da malam na tsoron jama'a zai faɗi wannan shin ya gane gaskiya kawai haka yake faɗa saboda haka dan Allah ku bar ni duk abin da na gani in faɗa in baka gane yanzu ba zai yi gobe ka gane haka
wannan nan da ya bayar da shi an go an ce ka laiki
tori akwai bambanci to Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko saboda haka me ya kawo wannan maganan haramta abinda Allah bai haramta ba sai muka ga ai ashe ya ga wannan abu a cikin alamin islami wani abu ne kuma daga baya zai zo ya cuciwa musulmi so turawa suke yada shi to suke yada shi kuma ba sa son mu yi conventional bank aka samu wani pakistani ya gane wayon banki ya je lazim bank ya bude banki musulmi BCCI ko ya bude to musulmai masu kuɗi masu rijiyar mai sai suka dinga kai kuɗin su wurin shi har aka ce a wani lokaci shine bankin da yafi girma wato abunan yafi saurin girma a duniya nan take suka mamuci mai nan shaji wa yana hada-hada da ƙwayoyi kuma yana ba Falastinawa terrorist lokacin ba al-Qaida sai Falastinawa ne terrorist wai yana ba su makamai saboda haka aka kulle wannan bankin aka zo Najeriya ma aka kukkulle bankin to don su samu kame shi aka rufe banki domin kada yi munafasa da bankin su sai su matsa mu dole wai sai dai mu bude Islamic bank me Islamic bank wai kudin da ka ajiye shi za ka zo ka karba ko bayan shekara 10 ko in bankin ya baka kudi su kudin nan zai karba ko bayan shekara 10 domin an samu kari ai kari ya zama mai anazu abin da din to ma'anar shi kenan banki ba zai bayar ba kuma kai ba za ka kai ba abinda kawai yasa mutane suka tsungumu ana ta sa kudi a Islamic banking din domin da ya fito sabanin wannan aqida mutane da son bautawa Allah yasa suka kai kudin alhali shi kuma tijara da kudi ba magana aqida bane maganan iyawa ne ina kasuwa take da sauki in sayo ina take da tsada in sayar ba maganan wai musulmi ko wai yahudi shi yasa suka takaita kudin musulmi baya be girma kaman bulan-bulan be girma kaman bulan-bulan be bunƙasa sannan kuma duk yanda Islamic bank ya so ba zai iya bada bashi ba domin Allah ya ce wa in kana zu usratin fa nadiratin ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in mu'amala ce ta riba ta riban ta gaske wanda aka yi ittifaki a kanta ka bada kudin dinari da azurfa wanda zai dawo maka da su sai zo ya ce zu usra ina cikin wahala fa nazira sai Allah ya ce ka jira shi ila al-maisara har sai ya samu sauki ko shekara nawa ne wa anta saddaku ka ce kai to tunda dai kana cikin wahala ma na baka sadaka ka tafi khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah na maganan ciniki ne da bukatun arziki da abubuwa a nan wurin a'a yana maganan taimako ne to shi yasa Islamic bank ba sa iya fitowa gadan-gadan suna ta bada loan ba su iya yi to musharaka mudaraba ai kamfani ne ba banki ba abin da ke faruwa kenan to sai kuma suka yi wani wayo a turai kamar city bank ko wani bank sai ce na buɗe Islamic window wato kofar musulunci za ku gani wayo banki ne na turawa amma sai ce tunda ku ba ku san interest ga kofa na bude muku ku kawo window na bude muku kudin da za ku kawo mu'amalan da ta dace da addinin ku kai za mu yi ba interest saboda haka musulman America duk sai su kaman inda ake so su tara kudin su a kofar nan inda ba interest to wani irin company ne ake ba interest an ce kamfanin furniture, kamfanin yin teburi, kamfanin da dai ba su kai ba su da wani muhimmanci a iktisadin America. Amma kamfanin jirgin kasa, kamfanin wuta, kamfanin telephone, kamfanin motoci, manya-manyan inda ake miliyoyin kuɗi, musulmi sun haramta ma kansu su samu ribar da ake samu daga waɗannan kamfanin, domin su ba za su iya yin loss and profit ba. Kun ga ta aita kuɗin musulmi a wani zawiya, wani bangaren economy na America yanda ba zai girma ba, da abinda suke tsoro musulmi yanda muke da mai, inda kuɗinmu na girma a America za mu zo wata ranar mu zama musu kaman Yahudawa, domin Yahudawa sun kange America domin kuɗin da suke da a ciki. Da kuɗin Saudi Arabia ya ci gaba da hayayyafa a Saudi Arabia, da yau shugaban America a Riyadh ake naɗa shi. Kuɗi. Saboda haka in ba mu da fiqihu sai a cuce mu da addininmu. Ya aka yara suka fito a ƙasar nan, matsalanmu shine fa ilimin bokon nan, ba mu taɓa samun matsalan alarammobi ba, kwan taɓa samu. Ka je bai duguri ka tambaya, akwai randa ba alaramma, akwai randa ba liman. Matsalanmu shine ba likitoci, ba injiniyoyi, ba kaza, wanda boko ke fitarwa. Kuma da shi tura suka yaƙe mu, da wayannan ilimin suka yaƙe mu, ba da rashin wayannan ba, sai kuma su zo su fitan muna da yara, domin sun ga yanzu layi muke yi, kowa na so ya kai ɗan shi university a yi karatu, sai aka fito muna da boko ma haram ne. A ita kawai maka ayoyi, boko haram ne. Kaga an yi amfani da addini an cuci mai kuma addini. Ko a zo maka kada ka shiga siyasa, siyasa kafirci ce, ai don kwaɗaitar da mutane siyasan ne, don malai kwaɗaitar da ku shi ya kawo wannan maganar da ta shahara cewa siyasa ta fi sallah ne muhimmanci. Kwaɗaitarwa ne kawai, in ka ɗauke ta fiye da haka to ba kai malam adalci ba. Ku shiga, domin ta hanyar siyasan nan ne za ku iya canje-canje, sai gashi kuma siyasan nan ta kawo mana shari'a cikin ƙasar nan, kuma kowa ya ga amfanin shari'ar nan. Domin da ko ina ka je kona lungu gidajen waye ne, gidajen kaluwai da gidan giya. Alal aqal wannan ma suturta wannan da ta nuna kuma wannan haram ne a ciki, ba karamar rahama muka samu ba ƙasar nan. Amma da siyasa an yi shi, to shi yasa kada ka haramta abinda Allah bai haramta ba. Abinda Allah ya haramta nasfi ne, gashi na rubuta ƙuru-ƙuru, kowa na gani. In mun kiyayi abinda Allah ya haramta wanda yake nasi ne, to mun tsira. Ga abubuwa nan da yawa muke nasi, Allah ya haramta, amma ga shi nan muna yi, to su ne ya kamata mu kiyaye. Cuɗanya maza da mata, Allah ya halatta ko ya haramta? Ya me? Ban ji ba. Halal a haram. Allah ya hana ikhtilat, wai za su altubo hunna mata'an fas'alu hunna min wara'i hijab. Akwai wani ya musu? To amma ya muke. Za zuwa da me ka da wani abu wanda can Allah bai haramta ba, a ce an haramta. Me muke yi mu raba matanmu da maza a makarantu, a asibiti, a kasuwanni, a abu, me muke yi?
Wa rahmatullahi wa
barakatuh.
Allah gabata mallam, akwai wata baiwa Allah da ta kawo Qur'ani, wani bawan Allah ya kawo Qur'ani guda biyu.
Ya kawo dari nawa?
Sai Qur'ani guda biyu.
To Allah saka mishi da alheri.
Amin amin. Sannan kuma tambayan da muke da shi, mun ga yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda ya shafi kusan wasu ƴan kasuwa, kuma yana da muhimmanci. Na farko yana cewa, ina neman karin bayani akan wannan matsala tawa. Malam na noma tumatur kudin shi ya kai miliyan ɗaya, shin zan fitar da zaka akan haka? Sako daga ɗalibinka Aliyu Hamza, Angon Geri, Kwaro Kaduna.
tumatir bai cikin abubuwan da ake fitar ma zakka domin ba a ajiye shi ba a sashi kuma buhu kuma ba a cin shi abinci saboda ka bai cikin abubuwan da ake fitar ma zakka amma me da ya sayar da shi miliyan ɗaya wannan kudin in sun kai shekara ɗaya akwai zakka a cikin su
shekara mai zuwa
eh shekara mai zuwa ba cikin kudin ba
dama
a shekara mai zuwa in sun tsaya wato bai kashe su ba
na'am dama maganan kudin ne da ya ga ya samu wani
sai sun shekara
to na
oh kaman a ce yana
zai
to abinda suka ce wanda ya kasance kudaden shi ko cinikin shi kudin na zuwa mai kadan kuma suna fita sai ya ayyana wani wata daya a wannan watan sai ya yanka fitar da zakkan shi in sun kai nisabi kawai ya dauka cikin cinikin da yake yi ba.